Hashkiveinu Adonai Eloheinu B'shalom B'shalom V'hamideinu Makeinu L'chayim Tovim U'l'shalom U'l'shalom Ha da 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 Ufrosaleo sukat shalom. Da 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 da